Manchester City ta lallasa Swansea City da kwallo hudu da nema a wasan Premier League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na 17 wanda ake masa lakabi da wasan tsakiyar mako. Wannan nasara da Manchester City ta samu ya ba ta damar kafa tarihi a gasar ta Premier inda ta jera wasanni 15 ba tare da an sha ta ba. Newcastle kuwa ta ja kashi a halin iya mata ne da kwallo ɗaya da babu sai kungiyar kwallon kafa ta Southampton ita ma ba ta yi daɗi ba inda Leicester City ta bi ta har gida ta lallasa ta kwallo hudu da ɗaya. Liverpool a gida sun yi canjar babu ci tsakaninsu da West Bromwich. West Ham kuwa sun tashi babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Manchester United ta samu nasara kan Bournemouth da kwallo ɗaya ne ban haushi dan wasan ta da Lukaku sai ya jefa kwallo a raga. Tottenham ta doke kungiyar kwallon kafa ta Brighton on Hove da kwallo biyu da nema sai Manchester City a yanzu take jan ragaman da maki 49. Manchester United kuwa take mataki na biyu da maki 38 sai kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana mataki na uku da maki 31. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa inda aka fafata a wasan mako na 16. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim ta doke Stuttgart kwallo ɗaya da babu kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich. Ta doke kungiyar kwallon kafa ta Köln da kwallo ɗaya ne ban haushi. Schalke 04 a gida ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Augsburg da kwallo 3-2. Bayer Leverkusen ta samu nasara kan Werder Bremen da kwallo ɗaya da babu. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich take jan ragaman da maki 38 sai kungiyar kwallon kafa ta Schalke 04 a mataki na biyu da maki 29. Leipzig tana mataki na uku a teburin na kasar Jamus da maki 28. A bangaren fiye da sauran wasan kwallon kafa ta duniya kuwa wakilin mai tsarara gane kungiyar kwallon kafa ta Manchester United David De Gea ya ce ya kawo koma baya akan batunsa yan dan wasan zuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. George Mendes wanda shi ne wakilin dan wasan Cristiano Ronaldo ya ce yin hakan ya zama masa dole saboda ya sayarwa kungiyar ta Real Madrid Cristiano Ronaldo, amma dan wasan haka baya jin dadin zama a kungiyar ta Real Madrid. David De Gea wanda yanzu taurasa yake haskawa a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a yanzu haka ya kama wasanni 12 kenan ba tare da an shashi wata kwallo ba wacce ake mata taken clean sheet a turance a gasa daban-daban da ya kama wa kungiyar ta Manchester United. A shekara ta 2015 ne dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta yi yunkurin daukan dan wasan don ya koma kungiyar ta, amma abun ya ci ba. Yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta raba hannu ne wajen neman tsaron raga wanda take fama da matsalar sa, inda ta lissafa jerin su guda uku da David De Gea na Manchester United sai kefa na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao da ke Spain din da kuma mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Coutinho. A yanzu haka dai kungiyar tana bukatar kafin a rufe abu tana bukatar a watan Janairu ta dauko ɗaya daga ciki domin taimaka mata a kungiyar. Iya abin da ya sa kuka kenan a labarin wasannin daga nan dan dalilin biyoyi, huta lafiya.